yara na ma wasu sun fara bari na, shine na jan wajen wani malami yace na dage da addu'a, sannan duk juma'a nake yanka wani abu ina abinci ina sadaka, shine nake neman shawara na yi haka ko ko ya abin yake. To gaskiya ka san yin ciniki da rashin yin sa daga Allah ne, kuma lokacin da kake cinikin ai ba wani abu ka yanka ba, yanzu ma da baka cinikin ba abin da zaka yanka, abin da zaka ci gaba da yi shine ka ci gaba da addu'a kamar yadda ya gaya ma na farko, na biyu kuma ka ci gaba da aikin kirki gwargwadon abin da zaka iya domin yana bude kofa alheri, kuma ka ci gaba da kwatanta gaskiya da amana. Allah da yasa kake cinikin da zai dawo maka da yin cinikin, baka da bukatar ka je ka dauki wata ka dauka cewa yin wani abu da ake musamman da yake bance maka rana, da ta aika je kai ta sadaka, sadaka maganin musifa ce, amma a ce lalle sai juma'a, kuma lalle sai abinci, kuma lalle sai an yi yankawa ya fada, amma ka je kai ta aikin kirki abu ne mai kyau. Neman addu'a, kani na ba shi da lafiya, to Allah ya ba shi lafiya, zani interview dan neman aiki, to Allah ya ba da nasara, ina neman aure, Allah ya ba da tagari. Shekaran jiya America sun bugo min yi hira a wasu ji akan wani wai aure da aka yi ta Facebook, kawai wani ne wasu ka haɗu da wata ta ɗora hotunanta akan Facebook, ya gani ya ce yana santa, ta ce ita ma tana son sa, ya ba ta sadaki, ya ba da sadaki kaza, ta turo masa akawun ya zuba, ta ce to za su yi chatting da waliyinta. Bai faganta ba, bata fagan shi ba, amma har ya zuba kudinsa a cikin account dinta. To su yan sashin America sun ce sun neme ta sama da kasa masu rasa, don sun yi ta kokari su hira da ita ba su same ta ba. To shine su zo suka same ni a office, to malam ya kamata a fadakar kada mutane su bude kofa irin wannan. Nace to shi aure yana da rukunai guda biyar. Akwai miji da mata, ina suke? Sannan an ga miji da matan ma fa sai an dora su a skeli guda biyar. Me addinin kowanne, me halayen kowanne, me lafiyar kowanne, me asalin kowanne, kuma shi mijin yana da sana'a da aikin yi. Sannan ita in budurwa ce ko bazawara, in bazawara ce ya suka rabu da mijinta, in budurwa ce me halinta. Duk ba ai wannan ba. Sannan na biyu sai an nemi wali, ina waliyin yake? Wali shine uba fa. Uba zai yi da'ai chatting da shi akan yarsa. Ice ba da yarsa ta kawai ana chatting a ta WhatsApp ko ta Facebook, a ce wata haka aka yi aure, ba a taba ganin juna ba, ba a san juna, ba a san halin juna ba, duk matan da suka hira da su ma da maza cha suka yi wannan kawai ya kofsa, ko wannan aka yi masa, ta yi wa ma namiji ne ya sa hoton mace ya karbi kudin sa, don sun ce mata da yawa suna shiga su register, mata ne amma da sunan maza, maza kuma suna zuwa su register da sunan mata, kuma ya shiga ya sacin ya nemo hotuna ya ta dorawa, duk ko ba mace ba ce. Saboda haka nace wannan bai ba. Sannan akwai sadaki, akwai shaidu, akwai sigar karɓar auren da bayarwa, da za ka babu aure ta nan, ba yadda za a yi aure ta cikin wato wannan. Dole sai aure an ga juna, an ma yi bincike, an tabbatar da ingancin waɗanda za su yi auren. Sun yi hira da ni, ina jin shekaran jiya suka sa a wanda suke bin abin din za su ga suna ta turawa. Malam Ismullahi al-Azam guda nawa ne, kuma waɗanne ne? To ba za a ce waɗanne ne ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi hudu kawai aka samu ya faɗi Ismullahi al-Azam, hadisan kuma hudu duk ingantattu ne. Akwai wanda ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Ismullahi al-Azam yana cikin suratul Baqara da suratul Ali Imran da suratul Daha. To da ya bincika sai ya ga Al-Hayyul Qayyum ne, dan shine yazo a waɗannan guraren, wa anatul wujuhu lil hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum, alif lam mim, Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Da haka sai ya tafi ya karantar da mutane cewa al hayyul qayyum shine ismun lahil azam, domin shine ya fito a cikin ayat da tan kowace girma a cikin alqur'ani, ayatul kursi. Sannan wani kuma sai annabi ya ce masa ismun lahil azam yana cikin ayat nan, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. To sai aka ga anan suna ya uku suka fito, ilahukum ilahun wahid, wahid yazo, la ilaha illa huwa arrahmanur rahim yazo, an samu suna uku da wahid.